为我发鼓。Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Talata 14 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kammala ziyarar aiki a kasar Saudiya inda ya halarci babban taron bunƙasa cinikayya tsakanin Saudiya da nahiyar Afirka. Ministan harkokin wajen Najeriya Ambassador Yusuf Tagga ya yi wa muryar Amurka bayani akan ganawar da Najeriya ta yi da yarimar masarautar Saudiya. Bayan haka za ku ji cewa masu yin kayayyaki a Najeriya suna gani kayan da ake shiga da su kasar daga China suna kashe masa kasuwa da kawo rashin aikin yi da kuma fatara. Lamarin da masu sharhi suka ce ya kamata a ƙarfafa masana'antu a nahiyar Afirka. Muna kuma tafa da rahoto na musamman akan tsokacin masu sa ido akan zaben gwamnatin jihar Kogi a Najeriya. Bayan haka za mu kawo muku labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Sojojin kasar Mali yau Talata sun ce sun sake kwato birnin Kidal dake arewacin kasar daga wurin yan tawaye bayan wani samame wanda ya sanadin halakar wasu yan tawayen da dama. Sake kwato birnin na Kidal da aka ce an yi wanda babu wata majiya da babu ruwanta da ta tabbatar na iya zama wata mashuhuriyar nasara ga sojojin Mali ganin yadda kafin nan kusan an kasa ma jin duriyarsu a birnin yayin da yan kabilar Azbunawa ke iko da kaso mafi yawa a arewacin kasar. Yau sojojinmu da dakarun tsaro sun kwace Kidal. Ba mu kammala aikinmu ba a cewar jagoran sojojin da suka yi juyin mulki a Mali shugaba Assimi Goita ta kafar X ya kara da cewa zan iya tunawa aikin namu ya hada da sake kwatowa da kuma kare yawucin yankunan kasar mu ba tare da sallamar da wani sashi ba bisa ga ka'idar kudirin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya. Masu ayyukan ceto yau Talata sun ci gaba da kokarin ceto wasu Indiyawa 40 masu aikin gina hanyoyin karkashin kasa waɗanda suka makale cikin wani sashi na wata babbar hanyar karkashin kasa a tsaunukan Himalaya wadda ta rufta da safiyar ranar Lahadi. Tawagar masu ayyukan ceton ta yi ta tone wani rami cikin baraguzan da zummar zurara honi katon bututu wanda za a iya amfani da shi wajen zakulo ma'aikatan da suka makale din zuwa waje. Hukumomi sun ce ma'aikatan waɗanda suka makale na tsawon sa'o'i 60 na cikin ƙoshin lafiya kuma an yi ta ba su abinci, ruwan sha da kuma iskar shaƙa ta oxygen. Sannan an yi ta tuntuɓar juna akai-akai tsakaninsu da masu ayyukan ceton. Ana ganin za a iya kubutar da ma'aikatan zuwa daren yau Talata ko gobe Laraba. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce dole ne fa a kare asibitocin da ke cikin Gaza yayin da sojojin Isra'ila ke ci gaba da auna cibiyoyin lafiya a wannan yankin ƙasa na Falasɗinawa bisa zargin cewa Hamas na rabewa da asibitocin. Shugaba Biden na ansa tambayoyi ne kan tabarbarewar al'amura a asibitin Al-Shifa wanda shine cibiyar lafiya mafi girma a birnin Gaza wanda kuma sojojin Isra'ila ke ci gaba da yin masa kawanya na tsawon kwanakin nan. Al'amura sun tsaya cik a Al-Shifa saboda rashin makamashi, abinci da ruwa. Dubban majinyata da suka matsu sun gudu daga asibitin na Al-Shifa a ƙarshen mako inda suka bar sauran majinyata 650 da wasu dubban Falasɗinawan waɗanda aka raba su da muhallansu kuma suke ƙoƙarin neman mafaka. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. An yi afuwa ma tsohon jami'in binciken Rasha Sergei Kudzikubernov wanda aka samu da hannu a kashe wata yar jarida mai binciken kwakwaf Anna Politkovskaya a shekara ta 2006 bayan da ya shiga yakin Ukraine a cewar lauyansa a yau din nan Talata. Dubban fursunoni ne aka ce an tura su yaki a Ukraine tun bayan da Russia ta kaddamar da farmakinta a watan Fabrairu bara inda masu suka suka ce wasu daga cikin fursunonin sun saki aikata manyan laifuka bayan da suka dawo daga fagen daga. A matsayinsa na mayaki na musamman an gayyaci Kudzikubernov ya rataba hannu kan wani kwantiragi na shiga wannan aiki na soja na musamman bayan da kwantiragin ya kare a masa afuwa a ƙarƙashin dokar ikon shugaban ƙasa a cewar lauyansa Alex Makialchik a kafar labarai ta AFP.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kammala ziyarar aiki a kasar Saudiya inda ya halarci babban taron bunƙasa cinikayya tsakanin Saudiya da nahiyar Afirka har ma yayi aikin umara a Makka. Bayan taron, ministan al'amuran kasashen waje na Najeriya, ambassador Yusuf Tugga, da ya wakilci shugaba Tinubu wurin ganawa da Yarima bin Salman na masarautar Saudiya, ya shaidawa wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa yadda ta kaya.
Wannan ganawa na shugabannin guda biyu an tattauna abubuwa da dama, an kuma yanke shawara cewa akwai alƙawarka wanda ya kamata a ce an sa hannu a baya ba a sa ba, saboda haka za a gaggauta sa hannu domin kasashen ya zamana sun fara aiki kusa da kusa don bunƙasa tattalin arziki. Kuma shi Crown Prince Mohammed bin Salman ya jaddada muhimmancin Najeriya ga duk wani mai zurfin tunani. Ya ce lalle Najeriya za ta kasance kusan ƙasa da ke cikin na goma na farko a ƙarfin tattalin arziki, saboda haka duk wani mai zurfin tunani da yake shugaba zai so a ce wannan faɗaɗa tattalin arzikin da za a samu na Najeriya yana ciki kuma da shi aka yi, saboda haka Saudi Arabia tana da wannan sha'awa. Saboda haka wannan wato kusan ganawa ne wanda yake da matukar muhimmanci don kuma matsayin Saudi Arabia ita ma a duniya, wanda kusan dai an san cewa tana kusan na farko ko na biyu za a ce a wato danyen mai da kuma sarrafa shi. To amma kuma abinda suke yi yanzu kusan suna sa hannun jari mai yawa fiye da kowace ƙasa a karkata tattalin arzikin nasu ya koma kuma su ne za su zama na ɗaya, wato kamar samun wutar lantarki ta hasken rana sola da kuma gina wasu irin manya-manyan garuruwa na zamani wanda ake kira smart city, wanda kusan komi za a dinga samun wutar lantarki da kwamfutoci da wasu abubuwa na zamani na cigaba wanda babu wata ƙasa da za ta samu irin su. Akwai garin da suke gina wanda suke kira the line misali, saboda haka mu ma muna neman mu haɗa kai da su ya zama na koda bayan danyen man ya kare ko iskar gas ta kare mun kuma riga mun tsallake mun ci gaba, muna da wasu hanyoyi daban na samun wutar lantarki da kuma wasu abubuwa na ci gaba da harkar computer da duniyar gizo da abin da ake kira artificial intelligence, wato kwamfutoci masu kwakwalwa wanda suke tunani kamar dan adam.
Wannan za a iya cewa akwai saka jari da Saudiya za ta zo ta yi a ɓangaren mai na Najeriya da wutar lantarki da su iska gas da sauransu kenan.
Kwarai da gaske, amma kuma ba wai kawai wannan ɗin ba, akwai kuma matatu ma da muke da na mai misali wanda za su taimaka kusan an riga an yi samu akan wani abubuwa, amma yanzu da yake shi prime minister su Muhammad bin Salman ya shiga zancen za a gaggauta abinda dama ake shirin yi da Allah ta.
To a gaida Umar Faruk Musa da wannan hirar. Mutane masu amfani da kayayyaki a fadin duniya sun saba ganin irin kayayyakin da suke amfani da su da aka hada a China waɗanda ke da rahusa, sai dai wasu masu yin kayayyaki a Najeriya suna ganin kayan da ake kaiwa kasar daga China suna kashe musu kasuwa da kawo rashin aikin yi da kuma fatara. Lamarin da masu sharhi suka ce yin watsi da wato rashin karfafa masana'antu a Afirka shike haddasa hakan. Ga fasarar rahoton Gibson Emeka daga Abuja. A shekarar 2019, Chinavest Okafu, wata 'yan Najeriya, ta buɗe sana'ar yin takalma masu suna Chinavest Designs. 'Yar kasuwar tana samo dukan kayayyakin yin takalma na maza da mata a cikin ƙasar. Duk da basirar da take da ita da kuma ingancin takalmanta, Miss Okafu na sayar da takalma 7 zuwa 8 kacal a mako. Ta ce takalman da ake shigowa da su daga China suke kashe mata kasuwa.
When more imported ones are coming in, you see the locally made ones.
Idan ana shigo da kayan waje da yawa, waɗanda ake yin su a ƙasar ba sa samun damar shiga kasuwa sosai, saboda waɗanda aka shigo da su sun riga sun mamaye kasuwar. China ita ce kan gaba a cikin ƙasashen da ke shigo da kaya Najeriya, a cewar ofishin jakadancin China da ke Najeriya. Shagunan ƙasar na cike da kayan lantarkin China masu rahusa da kayan sawa da sauran abubuwan amfani. Abinda mazauna ƙasar irin su Dan Bala Bagudu da Christopher Duru ke nema kenan.
The quality of the China's
kayan China na da inganci ga kuma arha. A saboda haka a iya sani na nafi son kayan China akan na Najeriya.
China product da Nigerian product.
We always believe that.
A koda yaushe mun yi imanin cewa duk abin da ya fito daga wasu kasashe yafi kyau. Amma ba kowa ne ke sayan kaya masu arha ba. Wasu 'yan Najeriya irin su Naomi sun fi son kayan da aka yi a Najeriya.
I prefer made in Nigeria.
Na fi son kayan da aka yi a Najeriya akan na China, saboda Najeriya kasar mu ce. Idan mu a Najeriya ba mu sayi kayan mu ba, to wa zai zo ya saya daga gare mu? Sauran wasu 'yan Najeriya irin su Daniel Nwafo da Sunday Oguchi sun ce kayayyakin Najeriya na da inganci.
Most of the things they import from China.
Yawancin abubuwan da ake shigo da su daga China galibin su jabi ne, saboda suna yin su ne kawai don fitar da su ƙetare. Ba sa amfani da su a ƙasar su. Na fi son kayan da aka yi a Najeriya, saboda takalman da aka hada a wata masana'anta a ƙasar zai yi ƙarko fiye da takalman China da muke sawa, waɗanda da ka wanke su da sabulu sai su koɗe. Abin da muke kira aikin rana ɗaya, saboda ba su da inganci. Obinnaya Oruakpa, mai nazari kan haɓaka tattalin arziki, ya yi imanin cewa Afirka ba ta ƙarfafa ɓangaren masana'antu don yin gogayyar tattalin arziki da China.
That many African countries, especially Nigeria.
Yawancin ƙasashen Afirka musamman Najeriya ba su da isasshen makamashi da wutar lantarkin da ɓangaren masana'antunsu ke bukata. Za ka ga matsalolin rashin aikin yi, rashin ingancin sarrafa kayayyaki da tsadar sarrafa kayayyakin. Ƙwararru a fannin tattalin arziki sun yi imanin cewa hanyar da Afirka za ta bi wajen kawo ƙarshen ƙalubalen tattalin arzikinta, kama daga rashin aikin yi zuwa hauhawar farashin kayayyaki, ita ce ta rinka amfani da abubuwan da ake hadawa a ƙasashen nahiyar. Mutane da yawa kamar Oruakpa suna kira ga gwamnatocin Afirka da su ba da fifiko wajen haɓaka fannin fasaha da ababen more rayuwa don bunƙasa kayayyakin da ake sarrafawa a ƙasashen Afirka. To madalla, yanzu kuma ga rahoto na musamman akan tsokacin masu sa ido game da yadda zaben gwamnan jihar Kogi a Najeriya ya kasance.
Bayan da hukumar zaben Najeriya ta ayyana Alhaji Usman Adodo na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnatin jihar Kogi wanda aka gudanar a ranar Asabar ta ƙarshen wannan mako da ya gabata. Masu sanya idanu sun ce zaben ya gudana cikin nasara kuma hukumar zaben Najeriya ta yi kokari sosai sai dai dan abin da ba a rasa ba. Haka zalika masu sanya idanu akan zaben da suka zo nan jihar Kogi sun ce sun ji dadin yadda zaben ya gudana ba tare da wani tashin hankali ba. Dr. Adebayo Babatunde shugaba ne na wata kungiya mai suna Your Vote is Your Voice in Africa dake Abuja da ya kasance cikin masu sanya idanu a zaben na jihar Kogi. Ya ce lamarin fa yayi kyau domin babu tashin hankali.
The election in Kogi state and where I observe the election is Okene, Adavi and other areas.
Zaben na jihar Kogi a iya inda na sa idanu a garuruwan Okene da Adabi da kuma Kaba da Mufamuru da sauransu abin yayi domin babu wata rigima. Zaben ya tafi yadda ake so. Sai dai shawarar da zan baiwa hukumar zaben Najeriya shine ta ƙara inganta na'urar ta tantancewa wato Vivas domin masu kada ƙuri'a sun yi korafi a kanta.
The voters they are complaining that the Vivas machine is not in order.
To shi ma dai Alhaji Aremu Ade da ya wakilci wata kungiya ta matasan Najeriya masu sanya idanu akan zaben ya ce zaben na jihar Kogi an yi kokari sosai domin an tabbatar da adalci a zaben.
The election is free and fair according to the place that I visited.
Yace duk inda na zagaya ban ga wani maguɗi ba a zaben kuma babu rigima. Jami'an tsaro sun yi iya kokarin su.
INEC tried their best.
A yanzu dai magoya bayan jam'iyyar ta APC sun ce zabe ne na tsakani da Allah domin kuwa sun nemi jama'a ne kuma suka samu. Malam Tanko Salisu na ɗaya daga cikin matasan jam'iyyar APC a jihar Kogin.
Eh mun ci zabe kwarai don mun fito mun kare zaben kuma duk wani zabe da kaga an yi daidai ne babu wani abin da aka yi don mutanen mu da suke arewa duk kowa mun kira su sun zo sun kare zaben.
Kuma ana ganin kamar akwai maguɗi. Su yan jami'a adawa sun ce ba ku ci zabe ba me zaka ce?
Ba maguɗi da muka yi don wannan zaben kamar yanda su suka shirya aka mu ma muka shirya don duk wayanda suke nesa mun kira su sun zo kusa kuma sun kada zaben su duba kada zaben aka yi ba inda aka kara vote ko aka yi wani abu.
Amma zaka ga ita ma hukumar zabe ta soke wasu wurare da aka ce an tafka maguɗi ba ga wannan kamar ya nuna akwai alamun gaskiya ga su yan adawa.
Ai su sun sa abin da ya kamata yi kuma din da aka ce an sauke zaben voting din da aka yi ko an yi wannan zaben ba abin da wannan zaben zai yi. To dalilin da yasa kuma su ma suka yi announcing kenan sun san cewa ba inda wannan za ta je.
Yanzu ba ku da wani shakku ko da yan adawa nan sun je ko?
Babu wani shakku shi yasa muka ce kuma mu ne muke faɗa da ƙarfin murya cewa duk wanda bai yarda da zaben da aka yi ba ya je kotu. Babu tsoro kotun ma namu ne din da mu mun san in kai kai da kake da tsoro kai ne zaka ji tsoron zuwa kotu. Amma kada kake ganin cewa kai abu daidai ai baka ji tsoron zuwa kotu ba.
To yanzu ku gashi sabon gwamnatin nan menene kuke fata ya kawo muku na cigaba a jihar Kogin?
To Aishi shi ma ya ga yanda mai gidansa ya yi Yaya Bello. So shi ma zai daura daga inda Yaya Bello ya tsaya ne. Dan shi a cikin yaran Yaya Bello ba wai Yaya Bello ya fito da shi kawai bane. Dole suna tare da Yaya Bello. Yaya Bello ya karanta karata din kowa a cikin su. Ya ga cewa wannan shine zai ji tausayin ɗan Kogi. Kisa Yaya Bello ya dauko shi ya basa.
Duk da wannan dai magoya bayan jam'iyyun adawa na jihar Kogin sun yi fatali da sakamakon zaben tare da bayyana shi a matsayin na aringizo. Malam Tanko Shehu dan jam'iyyar PDP ne kuma ma na hannun damar Sanata Dina Malaye wanda ya yi ma PDP takara a wannan zaɓe da ya gabata. Ya ce ba su da shakkun cewa jam'iyyar SDP ta Murtala Ajaka ita ce ta lashe zaben.
Ni yanzu nan gaskiya su kansu sun san ba su ci zaɓe ba amma sun juya kuma ba yanda za a yi. Ni dai ba zan je kotu ba amma na san wanda ya ci zaɓe. SDP sun ci zaɓe tsakani da Allah.
Kai a matsayinka na ɗan PDP kai da SDP ne suka ci?
Wallahi na yarda. wallahi na yadda.
Yasa to me dalilin?
Saboda dalilin shine in ka duba kaman layin ta wajen inda gwamnati ya fito, da yawan wajaje in ka ji daga tun da safi ma mai gidana na ta iyo akan ba zabe sun rubuta namba sun kawo mai gidana Dino Malai. Amma ka gan ka duba kasan gaga kuma in aka ce ayi zaben a nan wajen su sun san ba za su sha ba ko za su sha da kyarni. Amma shi kuma wannan dan SDP din ka duba a local government tare ya ci wajen 8 kuma da large vote.
Hukumar zaben Najeriya dai ta ce ta yi kokari wajen tabbatar da aikin ta yayi kyau, kuma ma a wuraren da aka soke zaben bai shafi sakamakon zaben ba, kamar yadda babban jami'i na hukumar zaben Najeriya Farfesa Sani Muhammad Adam yayi karin bayani.
Kace zaben bai shafi sakamakon ba, akwai abin da muke kira margin of lead, wato idan wanda ya ci ya ninka wancan ba sai mun koma wannan wuri mun yi zabe ba, saboda kuriyu 16,000 ne kawai. Shi kuma wanda ya ci zabe yana da tsira wajen 200,000 da wani abu, ko da an bibi wannan kuriyu na ogori magongo an ba wa shi murtala ba zai kama wasu wanda ya ci ba. To saboda haka gwamnati ba za ta lalata kudinta ta koma ta yi zaben da bai dace ba. To shi yasa doka ta bamu dama mu yi amfani da margin of lead, shine wanda ya fi tserewa. Idan tserewar shi ta kai ga ya ninka abin da ake so shikenan shi ya ci zabe. So mun yi abin da constitution ta ce mu yi ne, da kuma dokanmu ta zabe na Najeriya, da kuma dokokin INEC.
Amma akwai jam'iyyun adawa ba su yarda da sakamakon nan ba, me za ku ce mu?
A'a, ba wanda ya ce bai yarda ba, kowa ya yarda a nan wurin. Ai ana kallon mu a TV. Ba wanda ya ce ba.
Amma SDP sun ce ba su sa hannu ba, sun yi magana.
Sun sa hannu ba, ko ba su sa hannu ba dai an gama zabe, kuma sun yi zaben, kuma sun san abin da suka samu, kuma kowa ya san abin da kowa ya samu.
Suna da kwarin gwiwa, ko da sun je kotu ba za su.
Suna da kwarin gwiwa, ba mu da wani fargaba, saboda ba tsafi muka yi ba, mun yi amfani ne da abin da ya gabata, wanda kuma kowa ya gani, kowa kuma yana da agent, so babu wani su ba.
Mazauna jihar Kogin dai sun ce suna cike da kyakkyawar fata da zato mai kyau ga sabuwar gwamnatin jihar Kogin. Dr. Umar Mohammed shine shugaban kungiyar 'yan kasuwa na arewacin Najeriya mazauna jihar Kogin.
Alhamdulillahi, mun gode wa Allah. Ai ana yi masa kyakkyawan zaton alheri, ana yi masa kyakkyawan zaton alheri, kuma mutane suna ganin in Allah ya da wannan gwamnatin sai ta yi abin da na baya ma ba ta yi ba insha Allah.
Kaman ku Hausawa 'yan arewa da ke zaune nan a Lakwaja, mene ne fatan ku daga gwamnatin sa?
To kamar yadda dai gwamnatin da za ta wuce ta ba mu SA ta yi mana abubuwa na alkhairai daban-daban, to muna son wannan gwamnatin ma ta kamanta insha Allah.
Akwai batun samar da abubuwa na ci gaba a wuraren yankunan da kuke zama, kuna bukatar irin wannan?
Muna bukatar ci gaba, sannan muna so wannan gwamnati da za ta shigo ta yi kokari a samu asibitin haihuwa kyauta a cikin asibitocin gwamnati. Shine kukanmu ga gwamnatin jihar Kogi, shine hawayen da za ta share wa duk wani mai karamin karfi a jihar Kogi. Asibitin haihuwa kyauta daga gwamnati shine abin da
da kula da mata kuma ku?
Da kuma kula da mata da kananan yara insha Allah. Kuma muna sare in akai wannan abin to gwamna ma aljanna zahi.
A yanzu dai lokaci ne zai bayyana matsayin jam'iyyun adawar na jihar Kogi idan an kafa kotun sauraron kararrakin zaben. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Lakwaja a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na wannan ranar ta Talata a yau din nan da Waltar Mazari dan kasar Italiya dan shekaru 62 da haihuwa, wanda a yau ne kungiyar kwallon kafa ta kasar Italiya Napoli ta bada sanarwar kama kagamarsa na horar da kungiyar. Waltar Mazari ya canji Rudi Garcia dan kasar Faransa da gasa nuna kitapus a wasannin wannan shekara ta 2023, dauko daga tazakarun Turai Champions League zuwa tegurin kwallon kafa na Serie A na kasar Italiya, inda zakarar na kakar bara ta kullun kafa ta kasar ta Serie A yake yanzu haka a matsayi na 4-21 kawai. Tun karshen makon da ya gabata ne aka ci ta sutan kungiyar ta Napoli, za ta raba gadi da kocin ta Rudi Garcia bayan ta sha kashi a karshen makon da ya gabata, mako na 12 na teburin kakar kullun kafa ta bana ta Serie A a hannun Empoli da ci da nema a Adelijan baya gol Cidorni Sohon
kocin Olympic de Marseille da kasar Faransa aka yi zaton zai canje Rudi Garcia sai gashi kogo ya zirkice da mujiya ita kungiyar kwallon kafa ta barin ne fita kasar Jamus a yau ne ta bada sanarwar sayo sabon dan wasa dan kasar Australia dan shekaru 17 da haifuwa cewa da Nestori Irankunda dan wasan na club din Adelaide United Football Club na kasar Australia dan wasa ne da shugabannin kungiyar kwallon kafa na Bayern Munich na kasar Jamus suka nuna cewa suna da yakinin tauraron dan wasan zai kalla nan ba da shuma ba kungiyoyin Bayern Munich da Adelaide United ba su ba da sanarwar ko nawa kungiyar ta kasar Jamus ba ta kashe wajen san dan wasan take bugawa a gefe kuma mai dan karen gudu da aika kwallo raga shi ko dan kasar Argentina Hernan Crespo dan shekaru 48 a duniya da ya buga club din Parma na Italia da Inter Milan shi ma na Italia a yau Talata ne ya karbi ragamar club din kasar ta Rayal Larabawa ko Emirat Arab Emirates na Al Ahly dan kasar Argentina zai canji tsohon kocin Ajax Amsterdam cewa da Alfred Schreider ita ko kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila a yau ne ta bada sanarwar cewa tauraron Tajid Bellingham da ke buga club din Spain Real Madrid ba zai samu damar halartar kwallaye guda biyu da kasar ta Ingila ko Britania za ta buga ba a nan gaba dan wasan da ke fama da ciwo a kafada bai halarci wasan karshen mako ba da ya hada kungiyarsa ta Real Madrid da Valencia wasan da Real Madrid ta yi wa Valencia cin kaca 5-1 dan wasan ba zai samu damar bugawa kasarsa ta Ingila ba takarawar ta da Malta da Macedonia a tankaɗe da Rayya na neman shiga kofin nahiyar Turai waɗannan wasannin Ingila fata neman yin nasarori ne don karfafa matsayinta na jagaba a rukunin ta na sai da hada Italiya Ukraine Malta da Macedonia kuma wannan rukunin dai tuni Ingila ta samu shiga kofin Turai na kwallon kafa na shekarar 2024 kuma ita ce kan gaba da maki 16 gaban Ukraine da maki 13 sai Italiya ne maki 10 kawai Haruna Mamman bago na birnin Gwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Nijar
a gaida Haruna Mamman bako shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 3:56 to yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice
to a takaicen sojojin kasar Mali yau Talata sun ce sun saki kwato birnin Kidal dake arewacin kasar daga wurin yan tawaye bayan wani samame wanda ya yi sanadin halakar wasu yan tawayen da dama saki kwato birnin na Kidal da aka ce an yi wanda babu wata majiya da babu ruwanta da ta tabbatar na iya zama wata mashuhuriyar nasara ga sojojin Mali ganin yadda kafin nan kusan an ma kasa jin duriyarsu a birnin yayin da yan kabilar Azbinawa ke iko da kaso mai yawa a arewacin kasar masu ayyukan ceto yau Talata sun ci gaba da kokarin ceto wasu Indiyawa 40 masu aikin gina hanyoyin karkashin kasa waɗanda suka makale cikin wani sashi na wata babbar hanyar karkashin kasa a tsaunukan Hamalaya wadda ta rufta da safiyar ranar Lahadi tawagar masu ayyukan ceton ta yi ta tone wani rami cikin baraguzan da zummar zurara wani katon bututu wanda za a iya amfani da shi wajen zakulo ma'aikatan da suka makale din zuwa waje Shugaban Amurka Joe Biden ya ce dole ne fa a kare asibitocin da ke cikin Gaza yayin da sojojin Isra'ila ke ci gaba da auna cibiyoyin lafiya a wannan yanki na Falastinawa bisa zargin cewa Hamas na ratsewa da asibitocin Shugaba Biden na ansa tambayoyi ne kan tabarbarewar al'amura a asibitin Al-Shifa wanda shine cibiyar lafiya mafi girma a birnin Gaza wanda kuma sojojin Isra'ila ke ci gaba da yin masa kawanya na kwanaki wato tsawon kwanaki al'amarin da wato al'amura sun tsaya cik a Al-Shifa saboda rashin makamashi da abinci da kuma ruwa an yi afuwa ma tsohon jami'in binciken Rasha Sergei Kadyrov, wanda aka hamu da hannu a kashe wata yar jarida mai binciken kwakwaf Anna Politkovskaya a shekara ta 2006 bayan da ya shiga yakin Ukraine, a cewar lauyansa a yau din nan Talata. Dubban fursunoni ne aka tura su Ukraine yaki kuma aka musu rangwame.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauki da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Fiona Wamai nan Dudu da ta hada shirin da ma injiniyan mu David, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.